بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته safiyar juma'a 21 ga watan Rabi'ul al-Muharram shekarar hijira ta 1444 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya dace da 19 ga watan Agusta na shekarar miladiya ta 2022 daga birnin Katsina a makarantar Community College of Arabic Studies Arabic Language and Islamic Studies ta Goruba Housing Estate a GRA Katsina inda muke gabatar da daura karo na 5 ga daliban ilimi karkashin tsarawan makarantar Darul Qira'ati As-Salafiyya da sahibiha Sheikh Muhammad Isa Karofi Wali Rahman jazakallahu khairan wannan zai zama kenan darasi na 25 cikin jerin darussa daga wannan littafi na Al-Wajizu fi Aqidati As-Salafi As-Salih Ahlus-Sunnah wal Jama'a inda muke magana akan manhajin Ahlus Sunna wal Jama'a game da halaye da dabi'u zamu tashi kai tsaye da malai yake cewa al'amru bi birril walidaini wal ihsani ilayhima wa adami idha'ihima wa khususan inda al kibar Ahlus Sunna wal Jama'a suna umarni da a dinga yi wa iyaye kirki da kyautatawa da yi musu da'a da biyayya da girmamawa kar kuma a cutar da iyaye musamman sanda suka zama sun yi shekaru Allah yana cewa wasinal insana biwalidayhi ihsana mun yi wa dan adam wasiya mun ja kunnansa da ya kyautata ma iyayensa iyakar kyautatawa hamalatu ummuhu kurhan wa wada'atuhu kurha uwarsa ta dauke shi a cikin ta cikin wahala hakanan kuma ta haife shi cikin wahala da kunci wa qala ta'ala kuma Allah yace wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah ubangijinka yayi umarni cewa kada a bauta wa kowa sai shi wa bil walidayni ihsana kuma yayi umarnin a kyauta wa iyaye imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma indai daya daga cikin su ko dukan su suka kai shekarun girma kana tare da su fala taqul lahumu uffin kar ka sake koda kash ne ka ce musu wala tanharhuma ko kuma ka tunzira su ko ka hantare su wa qul lahumu qawlan karima ka zama mai fada musu magana ta girmamawa waqfil lahumu janaha dhulli minar rahma sannan kai kankan da fukafukan rahama izuwa gare su wa qul rabbirhamhuma kuma ka dosa addu'a kana cewa Allah ka ji kayyin su kama rabbayani saghira kamar yadda suka ji kaina suka rene ni ina karami duk waɗannan ayoyi da ire-iren su umarni ne na wajibi akan girmama iyaye dan haka ba ta farkin musulmi ne na kwarai ya dinga wulakanta iyaye ba al'amru bi husnil jawar haka nan akwai umarni da ake wa Ahlus Sunna wal Jama'a akan a kyautata makwabtaka war rifqu ma'al ibad da kuma umarni akan ka zama mai tausayi ga bayin Allah wasilatul rahim da sada zumunta wa imsha'is salam da yada aminci wa rahmatil fuqara da tausaya matalakawa wal masakin da wanda suke wato miskinai wal aitam da marayu wa abna'is sabil da kuma matafiya duk waɗannan ababan umarni ne da ake umartar mu da su wannayu anil fakhari sana ana hana al fahari wal khuyala da jiji da kai da takama wal ujub da ainihin girman kai wal baghi da ta'addanci wal istalati ala al khalqi da raina hankalin mutane bi ghairi haqqin ka dinga mutane rainin wayo da rainin hankali da cin mutuncin su ba bisa gaskiya ba waya amuruna bil zumil adli fi kulli shay ko wayu umaruna ana umartan ahlus sunna da su jimanci adalci akan komai koda akan abokan gaban su ne wala yajrimunakum shar'ana qaumin Allah ta'adilu wala yajrimunakum shar'ana qaumin an sadduku al masjid harami Allah ta'adilu ku zama masu adalci akan kowa adamu tahawuni bi shay'in min al fada'il allati raghabana ash-shar'u fi fi'liha kar kai wasa da duk wani abu na falala wanda shari'a ta umarce ka da ka aikata ko mustahabi ne tasbihi ne, istighfari ne, zikiri ne, kyautatawa ne, sakin fuska ne, gaisuwa ne, sallama ne, nafila ce, duk wani abu da shari'a ta yi umarni da shi, koda mustahabi ne kuma karancin sa kake wasa da shi. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallama, saboda manzo Allah yana faɗa a cikin hadisin Muslim yana cewa la tahqiranna min al-ma'ruf shay'a, kada ka wulakanta wani abu cikin ababan kirki, walau an talqa akhaka biwajhin dalq, koda sakin fuska ne kawai, wanda kaga ko kwandalarka ba za ka kashi ba dan ka saki fuska, duk abin da ka san ma'rufi ne kar kai wasa da shi. Wani malamin mu yana cewa an mai tambaya ne game da mutumin da zai zo ya tara ana sallah, an yi sujuda daya kafin a dago sai ya kabbara ya tsaya yana jira, wai sai an dago tukunna ya ga iya ina aka tsaya, shi ba zai wannan sujuda ba tunda ya rasa raka, yace wannan yana daga cikin babi na asara, domin wannan sujuda baka san kai ta Allah zai karba ya maka rahama, ka zo sallah an yi ruku'u an dago ka ga rasa raka ko, to ya ga ana sujuda shi ba zai bu ba, sai ya tsaya yana dunkula hannayen shi har sai an gama wannan raka'ar an dago sannan sai ya kabbara, wai shi yana wa Allah rowan ya wannan sujuda tunda sai ya maimaita ta, yace to ai wannan wani babi ne na asara, wannan sujuda baka sani ba in kai ta kai kabbara kai addu'an bude sallah ka tafi ka bisa a sujuda, kuma dama shi ne umarin da aka maka cewa fa ma wajadtum fasalli, to baka san halal wannan sujuda ita ce Allah zai karba ba, kar kai wasa da aikin alkhairi komai karancin sa, bayi da dama sun yi aikin alkhairin da ba su dauka wani abin a zo a gani bane kuma ya kai su aljanna, sun yi aikin banzan da ba su dauka wani abin a ba gani bane kai su wuta. Annabi yana cewa akwai innar rajula la yatakallamu bi kalimatin ma yatabayyanu fiha, mutum zai faɗi kalmar da babu lura da ita ba ta kai shi aljanna ko ta kai shi wuta, kalla hadisin wannan karuwa ta ba kare ruwa ko ta ba kaza ruwa ta gama iya badalarta, amma akan ruwan sha da ta ba kare ta ga kare na son ya sha ruwa, ta cire dan kwalinta ta sa guga ta debo ta bashi, Allah ya ji dadin cewa ta ciyar da wani bawa cikin bawansa, duk abin da zaka ciyar wanda yake da danya hanta Allah na iya baka aljanna kai, to karka wulakanta wani ma'rufi ko ya yake. Annahyu an su'iz zan, an hana muna na musulmi zato, ka dinga musulmi mummunan zato, kowa ka dauka bashi da kirki ko bai da imani ko bai san ya kamata ba ko azzalimi ne ko kudin da ya samu kudin haram ne kudin rashawa ne kudin yankan kai ne ko kace ma hala informa ne, duk baka da wata hujja. Su'uz zanni bin nas, a dinga yi ma mata mummunan zato a ce ai ƙarya take yi munafuka ce, ai hijabin da take sakawa ma na ƙarya ne, kaga shine qazful mu'mina kenan. Wattajassus, da yi wa mutane leƙen asiri musamman a wannan zamanin, akwai wanda yake shiga leƙen asiri mutane ya hakin nan account din wani ya screenshot ya yi saving abin nan ya yi recording murya ya yi saving WhatsApp voice notes wai da din ya aje daren da ya tashi cewa na mutunci ya bayyana asirinsa, ya yi recording ɗinka kana yin wani abu wanda baka san an yi ba, yana da gaskiya yin attajassus Allah ya hana. Allah ya hana ya ce wala tajassasu wala yaktabu ba'dukum ba'da, duk wannan jama'a ba daidai bane. Wattibai auratil muslimina, da bibiyan sawun musulmai, kaga mutum kawai ya wuce kace wai wannan da Allah wai aina yake aiki wai lafiya ko naga kwana biyu bana ganin matar shi tana wucewa ko dai sun samu matsala ne da tana zuwa islamiyyar, ka dinga tajassus akan me yake ciki, naga kwana biyu bana ganin yana wucewa ko dai an kore shi a makarantar da yake ne, ka san da yana karatu ne an ce a biyu ke, amma yanzu naga ana semester gashi na aka tsana haidu bai tau ba, anya inda gamawa ina za ta tafi NYC yayi ina ruwanka ko mun kare ina ruwanka, wannan ai tajassusi ne wanda la ma'ana lahu, cewa na kaga kwana biyu fa yanzu gaba ɗaya hadda shi ta zubi dan nan ma yana mana sallah kawai ya kuskure, ce me faru ne ai matsala ce ya samu ai a gurin aiki akwai ta almundahara da aka yi aka sa sunan shi a ciki shine gaba ɗaya ya rude yanzu ba ya samu komai, ce alhamdulillah ya gani ai muna ta ga me ya ki ji, duk wannan me ya kawo su jama'a, ka zama damuwarka tafi damunka, ka tsaya inda damuwarka ka gyara damuwarka, li'anna zalika yufsidu alaqati al-ijtima'iyyata, dan wannan yana lalata alaƙoƙi, da zaran ya ji labarin kana mishi wannan ba zai so ka ba, kuma hala a cikin wurin da kake magana akwai wani annabi da zai kai mishi magana, shi kuma yana ji shi kenan ya fara kinka kai ma ka fara kin shi da sauransu. In kuma ka ji labarin ai wani ne ya kai gulma kai ma ka ki wannan da ya kai gulma ko kaga network na gaba ya ƙara guduwa. Wai fariqu bainal ikhwan kuma yana raba tsakankanin ƴan uwa, wai zar'ul fasada kuma yana tsira barna a cikin mutane. To ka daina bibiyan sawun mutane. Ah mallan ya ƙara cewa wala yaghdabuna li anfusihim, ahlus sunna ba sa yin fushi akan kansu sai dai su yi fushi akan addinin Allah. Li'annahum yafqahuna fiqhal ghadab, saboda suna da masaniya akan matsalar fushi. Qala Allahu ta'ala, Allah ya ce wal kadhibina al ghayza wal afina anil nas wallahu yuhibbul muhsinin ila ghayri dhalika min akhlaqin nubuwa. Da dai wasu irin waɗannan duka halayen manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama yi mana ainihin wato fashin baki a takeici akan su, wanda kamar yadda muka sani wannan babun jama'a na akhlaq ya daga cikin babun da muke da matsala akan shi sosai. Ya daga cikin babun da muke da matsala, zaka samu mutum masha Allah bai da matsala game da ibada, bai da matsala game da sallah da qiyamul layli da azumi, amma subhanallah da an zo babun akhlaq sai a same shi kuma da rauni. Kuma akhlaq din shi ne kamar su biyun, kamar abin da ake ce mana wajha umla, wato two sides of a coin, kamar kwandala ce tana da fuska biyu ko takaddar naira tana da fuska biyu. To fuska ɗaya addini, fuska ɗaya kuma ɗabi'a. Dan haka annabi yake cewa idza atakum man tadawna dinahu wa khuluqahu fazawwiju, sai an samu addini da ɗabi'a mai kyau sannan mutum yake zama nagari. To ga wani hadisi mai muhimmanci jama'a, wanda summary ne duka wannan abu. Malam yace ad-da'watu ila manhajis salafis salih, kira zuwa ga tafarkin magabata, tahdifu ila bina'i jilin, manufar wannan kira shine gina wata al'umma, wani generation muwafiqin lil jilin awwal, ya dace da al'ummar farko. Alladhi tarabba ala yadi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, al'ummar farko sahabbai da suka samu horarwa a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad madaha Allahu rasulahu biqawlihi, Allah ya yabi manzon sa yace wa innaka la ala khuluqin azim, wallahi kai kana kan wani dabi'a mai girma. Walaysa al-maqsudu mujarrad al-muwafaqa fi al-aqa'id, manufar ba wai ita ce kadai mu dace da su akan aqida kadai ba. Wa in kanat al-aqa'id hiya al-aslul awwal wal aham, inda yake fa aqida din shine tushe na farko kuma tushe mafi muhimmanci, amma ba shine iyaka ba. Domin shi fandisho in kai yi shi baka gama gida ba, ka dai yi abu mafi girma ne, sai ka zo kuma ka yi gini, ka yi plasta, ka yi rufi, ka sa window da kofa da sauransu, to ita aqida iya fandisho ne. In ka gama fandisho a zo a fara murna a cewa ne ya gina gida, ka dai yi abu mai wahala na farko. Malam yace walakin al-matluba an wafiqahum fi kulli amrin min umuri dunyanal azim, dinina al-azim, abin nema shine mu dace da su akan kowane al'amari cikin al'amuran addinin mu mai girma. Da anna manhajus salafi alladhi nad'u nasa ilayhi, saboda wannan tafarki na salaf da muke kira zuwa gare shi, laysa ilman fil dhihni al-mujarrad, ba wai kawai ilimi ne a cikin kwakwalwa ba wanda bai da practical application, ba haka ake nufi ba. Wa inna ma yashmalu manhajahum, ya tattaru hadda manhajinsu, fil aqida, a cikin aqida, wa tasawwur, da yadda suke kallon rayuwa, wa suluk, da dabi'arsu, wal akhlaq, da halayensu. Tun daga addini da yadda suke kallon rayuwa, world view, orientation ɗinsu, falsafar rayuwarsu, sannan halayensu da dabi'arsu. Malam ya ce ma al asafi shadid, amma abun bakin ciki, bakin ciki mai tsanani, annana najidu, sai muka ga cewa fi asrina al-hadir, a wannan contemporary rayuwar tamu, anna hadha al-amr al-muhimma min manhaj as-salaf, wannan al'amari mai girma na tsarin salafiya, lam ya'khudh haqqahu min al-ihtimam wal inayati wat tarbiya, al'amarin halaye da dabi'a da yin balansin tsakanin dabi'a da aqida ba a sami bashi muhimmanci ba, ba a kula da shi ba. Wa qad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, alalan kuma annabi yana cewa ne inna ma bu'istu li utammima makarim al-akhlaq, ni fa an aiko ni ne na cika kyawawan halaye. Fasalaf, su magabata iqtadaw bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, sun yi koyi da manzon Allah ne alaihi salatu wassalam, wa takhallaqu bi akhlaqihi, suka dauki halayen shi suka zama da sunansu, wa mutakalu awamira, suka aikata abin da ya umurce su, wa kanu kama qala Allahu ta'ala, sai suka kasance kamar da Allah ya ce kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas, kun kasance mafi alkhairin al'ummar da Allah ya fitar ga mutane. Sai malam ya ce wa idha aradna alfalaha, in muna son mu tsira aje mu yi magana akan me ma'anar tsira, wato a samu alherin duniya da lahira ko, yace wan najaha, idan muna son mu samu kyakkyawan sakamako, wan najata, in muna son mu tsallaka sirai, wa tawfiqa, in muna son mu samu gamdakatar da dace, fa alaina an natamassaka bima kana alaihi salafun salih, to wajibi ne mai riko da abin da magabatan mu suke akai, fi kulli saghiratin wa kabira, akan komai babba da karami. Wannan taliki ne mai muhimmanci kwarai da gaske. Allah ya sa mu dace. Sai mu tsallaka inda malai yace min wasaya wa aqwali a'immati ahli sunnati wal jama'a fil ittiba wan nahyi anil ibtida', wasu maganganu maganganun salafus salih da suka yi akan wato ayi umarni da abu magabata da kuma hani daga ayi bid'a. Qala Mu'adh ibn Jabal, babban sahabi Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu, sahabi ne cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, yana cikin sahabbai masu karancin shekaru amma kuma masu zurfin ilimi, ya daga cikin sahabbai masu fatawa tun annabi yana raye, ya daga cikin wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake aika su zuwa garuruwa su je ainihin wato su karantar. Hasali ma sanda manzo Allah ya rasu ma baya Madina, ya riga ya tafi kai sakon musulunci zuwa kasar Yaman radiyallahu anhu wa ansa'il sahaba. Ana cewa a lahira shine shugaban tawagar malamai zuwa aljanna. Yace ayyuhan nas alaikum bil ilmi qabla an yurfa'a, ya ku mutane ina horon ku koyi ilimi kafin a dauke shi daga cikin mutane. Ala yace ku tsaya ku ji, wa inna raf'ahu dhahabu ahlihi, dauke ilimi shine shudewar mazowa ilimi, duk malamin da ya mutu sai a kasa maida gurbus. Wa iyyakum ahirdunku wal bid'a, ku gujewa bid'a, wattabaddu'a da kirkiro bid'a, wattanaqqu'a da zafin kan addini shine tanaqqu, irin wannan hardcore ustadancin da mutane suke. Wa alaikum bi amrikumul atiq, ku rike al'amarin addini na farko, wannan yana cikin zafin al bid'u wan nahyu anha da ibnu waddah al andalus. Wa qala huzaifah ibn al yaman, sai kuma pa din manzon Allah yake na wannan sallallahu alaihi wasallam, personal special assistant na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda annabi yake siranta mishi sirrin da babu wanda ya sani sai shi, hatta munafikai da aka ki fadan su a Qur'ani sai dai Allah ya ce wa minhum a fadi sifofi go, sai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar da Huzaifa ya ce mishi kaga wani, to kanka damu da irin zakewa da kaga yana yi, munafikin Allah ne wani ma dai da kaga yana surutu da zakewa, kanka damu da shi. Sai aka ce aka ga mutun ya mutu, Huzaifa ya ki zuwa janaiza sai ya ce to wannan yana cikin su ne. Wataran Umar ya mishi rantsuwa da Allah, ya roke shi yace na rantse maka da Allah kuma na roke ka dole sai ka gaya mu ina cikin munafikai, yace baka ciki amma kada wanda ya ƙara mu wannan tambaya, saboda kuma zai fara tura asirin da manzo Allah ya bashi kenan go, ko kuma a zo a samu matsala wani hala munafikin ne, kaga an tambaye shi kuma ba a koyi ilimi dole sai ya fara, yace ka ƙara mu wannan tambaya. Huzaifa ibn Yaman babban sahabi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, Allah ya ƙara masa yarda, yace kullu ibadatin lam yata'abbad biha ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fala tata'abbadu biha, kaji kaida duk wata ibada da sahabbai basu yi ba kar kai ka huta, in ka rike wannan ka rike kaida wadda take mubrama cikakkiyar kaida, duk abin da aka ce a zo a yi da sunan ibada sahabbai sun taba yi basu taba yi ba, to kada a yi wata kwana kwana kawai a bar shi kawai, sahabbai sun taba yin maulidi basu taba yi to kawai shikenan ba sai an yi ba, sun taba yin bikiri kala wasu ba sai an yi ba kawai a daina kawai. Malam yace fa innal awwala lam yada lil akhir maqala, na farkon nan basu bar mu na karshe abin fadi ba. Fattaqullaha ya ma'asharal qurra, ya ku malamai shine ma'anar al qurra, to lafazi ne ba yadda ake amfani da shi a wannan zamanin ba, a can da aka ce al qurra to kamar abin da muke cewa kai malamai, domin a lokacin ilimin shine karanta alqur'ani da sanin ma'anonin, sai a ce wannan makarantar alqur'ani ne, mu gon zaka ce qurra abin da yake nufi sai mu ce alrammomi, kuma alrammomi wani abu ne dunal ulama, ba malamai ba malanta bace alrammanci, kuma ana nufin kawai alrammanci haddace bakin alqur'ani da iya istihdarin sa, ko ka kai matakin kolo ko alramma ko gwani ko wane ne kai dai ka sani, amma dai har yanzu dai ba malami bane, kuma yanzu malanta fadin ta ya wuce fadin abin da za a kira da suna alaramba. kamar yanzu kudi ne dan aka ce wani miliyan ne to mai arziki ne yanzu ko miliyan ba mai arziki bane abin da yake cewa kudi yanzu yafi karfin millions sai dai billions ko wataƙila da an mutun ya gaji gona da shanu to mai kudi ne yanzu ko yanzu wahalalle ne shi dan an gaba maka gadan gona da wasu ƴan shanu an ban maka wahalalle ko takin ma da zaka sa gona ya ishe ka kaga baka cikin masu kudi sai a baka zakka ma to haka mafhumin da abubuwa yana canzawa in aka ce qurra'u a yanzu abin da ake nufi mahaddata to wani kuskure kuma sai kaga ana cewa mahaddata kuma huffazu to wannan kuma shi ma wani ganganci ne mai zaman kanshi wanda ake cewa huffazu jama'a sun fi karfin mahaddata nesa ba kusa ba eh su ne malaman hadisi su ake cewa huffazu wanda ya san hadisi ciki da bai wanda kuma tuntuna an daina ganin su sun kare yadda ka san sahabbai da tabi'ai sun kare to haka huffazu na hadisi sun kare al-imamu ko kuma ce al-allama Ahmad Shakir shine yake cewa a cikin littafin sa da yana ta'liqi ga al-baisul hafiz yake cewa tunda ibnu hajarin ya kwanta ya mutu bana ta shekara ta 852 yace hayo ba ƙara ganin hafizu na hadisi a duniya ba yace duk matan duniya duk haifan su sun kai saifan irin shi dan nan aka haifa daga lokacin zuwa yanzu bil malayil amma har yanzu ba a sake amma ni kuma ina cewa ai ba laifin mata ne su kare ba an kasa training wani irin shi su haifa suna haifan mutane masu kwakwalwa da basira da za a iya musu training su zama irin Ibn Hajar amma duka malamai da malaman islamiya da malaman jami'o'i da malaman kantan boko da na arabiya da kowa sun kasa training mutum kwaya da zai kama Ibn Hajar wanda suka kusa da wurin su ne irin su sahawi su suyuti su bakka'i su ma dai haka dai irin abin da ake cewa magaji sun kasa su ma sun kasa kaiwa to wannan su ake ce ma hafizu da hufazu babu irin su ko mun gane yanzu gayatul amr a cewa na muhaddisi ne irin su Sheikh Al-Albani irin su shi Ahmad Shakir din su Abdurrahman Al-Muallimi irin su Rabi ibn Hadi Al-Madkhali irin su Abdurrahman Al-Khudair da ire-iren su wannan ana iya cewa muhaddisai malamai ne fil jumla na hadisi amma inda tafsil to su ba su kai hufazu ba dan ka karanta sharadan ba su cika ba wallahul musta'an to daka kai yanzu sunanka qari'u da ma'anan alramma amma shine yana nufin ya ku malamai khudu tariqa man kana qablakum ya ku malamai ku kama tafarkin salaf ya kai malami ka kama tafarkin salaf ka kama tafarkin khalaf wannan ibnu batta ya ruwaito shi a cikin al-ibana mala ya ci gaba da cewa ana Abdullahi ibn Mas'ud daga sahabi Abdullahi dan Mas'ud radiyallahu anhu wannan cikin manyan sahabbai daga cikin ainihin wato as-sabiqun al-awwal ya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yana daga cikin mutanen da su nauyi a ma'auni ranar alkiyama dan mutun ne mai karamin jiki siriri haka mai wanda kowa ke rena shi bai da karfan jiki bai da kwarjini a ido amma no shakin ne a ilimi annabi sallallahu alaihi wasallam sayyidina Umar kai yake cewa an kana so ka ga mutumin da aka cika shi duka da ilimi kamar yadda ake cika bokiti da ruwa yana tangal tangal yana zuba cikin kalli ibn Mas'ud cike yake da ilimi shi yasa duka alkhairin ilimin da aka samu a kasar Iraki tun daga zamanin sahabbai hatta da ai har baya ibn Mas'ud da shi da Musa al-Ash'ari su suka kafa wannan alherin su biyu Umar ya tura su garin suka yi ta karantawa malami ne na yankan shakku ai da Hausa zamani ko na yankan shakku malami Allah ya gafarta mishi ya daga cikin qurra'u yana daga cikin ainihin wato al-muhajirun al-awwal yake cewa man kana mustannan duk wanda zai bi sunna falyastanna bi man qadmata to kai riko da wanda suka riga suka mutu sahabbai da tabi'ai ulaika ashabu muhammadin sallallahu alaihi wasallam su ne sahabban manzon Allah kanu khair hadhihi al-umma su ne mafiya alkhairin wannan al'umma wa abarraha quluba sun fi kowa kyawawan zukata wa a'maqaha ilma sun fi kowa zurfin ilimi wa aqallaha takallufa sun fi kowa karancin daukar wa kai abinda ba za su iya ba qaumun yace sahabbai wasu mutane ne ikhtarakumullahu bi suhbati nabiyyi Allah ya zabi sahabbai dan su zama abokan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa naqali dini Allah ya zabe su dan su zama transmitters na addinin Allah su kai shi ga sauran fatashabbahu bi akhlaqihim wa tara'iqihim ya ku musulmai ku koyi da halayensu da tafarkin su fa hum kanu alal hudal alal hadil mustaqim yace wallahi su din dai kam akan shari'a suke. Aka Allah yace ulaiikal ladina hadalla, da kanshi Allah ya faɗi wannan. Allah yace radiyallahu anhum wa radu anhu. Allah yace innal ladina sabaqan lahum minnal husna, al husna ay al janna. Da kai Imam Musli yake cewa da ranka zaka rantsi da Allah kace duk sahabbai an aljanna ne, in ba haka ba kuma kace to matakka ta sako, yace matakka tana daramdam ta sako ba, dan dukan su ne aljanna ne. Allah yace innal ladina sabaqan lahum minnal husna ulaiika anha ay anin nari mubadu. Wa qala aidan malam dan Mas'ud ya kare cewa ittabi'u kubusawun su wala tabtadi'u karku bid'a faqad kufitum, an wadatan muku alaikum bil amril atiqi, ku rike al'amarin farko. Wani a cikin tafsirin sunan na Imam Ad-Dari. Wa qala Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu, to ga wani kuma alam min alami ahli sunnati wal jama'a cikin sahabbai shine Abdullah dan Umar, zurbin ilimin sa da tawalu'un sa da bibiyan salam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, har ta kai ga Nafi'u maulahu yana cewa kamar yadda al-Imam Abu Nu'aym ya kawo a cikin ainihin wato Ma'rifatu Sahaba, yace Nafi'u yace in ka kalli Ibnu Umar da irin yadda yake bin salam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai ka ce kai wannan ko dai mahaukaci ne, bin sunnar shi yayi kama da wanda ya zare, saboda baya wasa da bin sunna. Sai Abdullahi dan Umar kenan radiyallahu anhu wa an abihi, shine yake cewa la yazalu an-nasu ala at-tariq mattaba'ul athara, mutane ba za su gushe ba akan hanya madaidaiciya matukar suna bin ainihin hadisi, kamar yadda Allah ka iya kawo a cikin sharh usul itiqadi ahli sunnati wal jamaa. Wa qala kuma yace kullu bid'atin dalala wa in ra'aha an-nasu hasanatan, duk wata bid'a, wace ce bid'a? Shine addinin da sabai basu ba, annabi da sabai basu ba, ko to bid'a ce komai yadda ake ganin kanshi, ai ya dace, ai yana da kyau, ai tunawa da annabi ne, ai ya kamata a dinga kaza, ai tunawa ne da ran da aka kashe wani wali ko wani sahabi ko wani tabi'i ko wani jikinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, ai abu ne mai kyau, ai kaunar ahlul baiti ce. To duk yadda ake ganin kanshi tunda su basu ba, to ba mai kyau bane. Qala Amir wa qala sahabiyul jalil Abu Darda, haka nan Abu Darda'i wato Jundut ibn Junada, wannan shi ma wani babban dan hizba ne a cikin sahabbai jama'a, wani wali ne cikin waliyan Allah radiyallahu anhu arda, yake cewa lan tadilla ma akhasta bil athari, baka taba yin bata in dai kai ruqo da hadisi baka taba bata, shi ma yana cikin Ibn Battah a cikin ainihin al Ibana. Yace wa qala amirul mu'minin Ali ibn Abi Talib, sai kuma sayyidi Ali dan Abi Talib wato babban jarumin nan cikin sahabbai cikin ahlul baiti sarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma dan uwan sa na jini, kuma wanda annabi yake cewa man kuntu maulahu fa aliyyun maulahu, duk wanda ya da ni mai gidan shi ne, inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, to Ali mai gidan shi. Wannan bawan Allah ya samu falala, ana cewa a cikin sahabbai babu wani mutum da yake da hadisan falala ɗaiɗaiwa kamar shi, in dai a ce falala ce babu kamar shi sayyidina Ali, yawan falalar shi ta yawaita. Imam An-Nasa'i na littafi musamman akan fada'il na Ali da kuma musnad sayyidi Ali radiyallahu anhu, Allah ya ƙara masa yadda da ɗaukaka. Sayyidina Ali yake cewa law kana ad-dinu bir-ra'yi, da a ce addini ana yin shi ne da a gani na, la kana batilul khuffaini ahaqqu bil mashi min zahirihima, to da shafan kasan kuffi shi yafi cancanta ni a gani na fiye da shafan saman shi. Yace walakin ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yamsahu ala zahirihima, amma na ga annabi sama yake shafa, da haka saman zan shafa, amma a hankalce ko ai da ake cewa ai kasan ne akwai datti, to me yasa ba za shafa kasa ba ake shafan sama? Saboda haka ga annabi ya rayi. Wannan Ibn Abi Shayba ya fitar da shi a cikin al-Musannaf. Wa qala Abdullah ibn Amr ibn al-As, sayyidina Abdullah ibn Amr ibn al-As ɗaya daga cikin sahabbai mafiya yawan hadisi, ɗaya daga cikin sufaye cikin sahabbai radiyallahu anhu, yana cewa mabtadi'at bid'atun illa zadat mudiyan wala nuzi'at sunnatun illa zadat haraban, yace ba a kirkiro wata bid'a sai kaga bid'ar ta ci gaba da yaduwa, ba kuma a cire wata sunna sai kaga sunna ta gudu. Wato hadarin da ke cikin kirkiro bid'a shine tana da saurin yaduwa, shedan yana yada ta. Hadarin da ke kuma cikin wasa da sunna shine yana saurin kashe sunna. Wa an Abis ibn Rabi'a qala ra'aytu Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu yuqabbilu al-hajara ya'ni al-aswad wa yaqul, yana cikin Bukhari da Muslim aka ce sayyidina Umar dan Khattab an gan shi yazo aikin umara sai sun banci al-hajar al-aswad sannan sai yake cewa inni la'alamu annaka hajarun la tadurru wa la tanfa yace wallahi na san kai dutse ne baka da cutarwa ko amfanarwa walaula anni ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yuqabbiluka ma qabbaltuka ba dan naga annabi na maka sunba ba ruwa na da kai hajarul aswad dutse ne mai falala da alfarma kuma annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa dutse ne aka dauko shi daga aljanna aka zo aka aje shi kuma annabi yake sunbanta shi a cikin manasik na aikin haji yayi baki ne saboda yawan zinubai da bala'in laifukan mutanen duniya ana zinubi yana rinewa har ya zama baki haka amma da an ce fari ne kar kamar azurfa kamar da haka addini ne ibada ne sunbanta shi amma ba wai dan shi kan kanshi ba a dan ga an ga annabi yana yi kawai wa qala al khalifatu al adil umar ibn abd al aziz sayyidina umar dan abd al aziz wannan khalifan nan mai adalci wanda ba a taba khalifa a bayan al khulafa ur rashiduna da bayan su muawiya irinsa sarki ne na musulunci wanda ya yi mulki shekara biyu kadai amma ya cika duniya da adalci Allah ya gafarta mishi yace qif haisu wa qafal qaum ka tsaya inda na gaba da kai suka tsaya fa innahum an ilmin waqafu suna sana suka tsaya wa bi sabrin nafidin kaffu wa bi basirin nafidin kaffu kuma da basira wacce ke nafiza wacce ke mai yanke shakku suka tsaya iyanan fa hum ala kashfiha kanu aqwa kuma su sun fi kowa karfin gane abu wa bil fadli law kana fiha ahra kuma inda akwai falala ta wuce wajen da sun fi kowa saninta fa in qultum fala in qultum hadasa ba'dahu fama ahdathahu illa man khalafa hadiyu idan kaga abu wanda aka yi a bayan su to ka sani babu wanda ya kawo wannan abu sai wanda ya saba wa shari'ar su waragiba an sunnatihim sai wanda ya kyamace sunnar su shine ke yin abu saban nasu wala kad wasafu minhu ma yashi sun yi bayani akan addini abinda zai wadatar wa takallamu minhu bima yakfi sun yi magana akan abinda ya isa fama fawqahum muhassirun wama dunahum muqassirun duk wanda ya hau saman su to ya tabe duk wanda ya kasa da su to ya takaita ne ya gaza laqad qassara anhum qaumun fajafaw wasu sun kasa kaiwa inda sahabbai suke sai suka zama masu jafa'i watajawazahum akharuna faghalaw wasu kuma suka wuce inda sahabbai suka tsaya su kuma sai suka zama sun yi guluwi sun wuce makadi da rawa wa innahum fima bayna zalika la ala hadiyyin hudan mustaqim sahabbai suna tsakankari tsakanin mai jafa'i da mai ainihin guluwi wannan magana tashi tana cikin littafin Ibn Qudama mai suna ainihin lam'atul i'tiqad الهادي الى سبيل الرشاد وقال الامام الاوزاعي عبد الرحمن الاوزاعي انا چوا رحمه الله عليك باثار من سلف وان رفضك الناس kai riko da tafarkin wanda suka gabata koda mutane za su guje ka wa iyyaka wa ara ar-rijali ahir dinka da ra'ayoyin mutane wa in zakhfaru zakhrafuha laka bil qawli koda sun kawata maka ra'ayin nasu fa innal amra yanjali al'amari zai fito maka fili wa anta ala tariqin mustaqim alhalin kana kan tafarki mare da ci wata kan ka rike salam wa qala ayyub as-sakhyani ayyub ibn abi tamima yana cewa ma mazdada sahibu bid'atin ijtihadan illa zada min allahi buda iwan dan bid'a ba zai gushe ba yana ƙara kokari a cikin bid'arsa face kaga yana ƙara nisa da tafarkin gaskiya yana ƙara zakewa a bid'a yana ƙara barin sunna wa qala hasan ibn atiya hasan dan atiya yana cewa mabtada qaumun bid'atan fi dinihim illa nuzi'a min sunnatihim mithluha duk sanda kuka kira wata bid'a to sai a cire muku sunna gurgurdan haka wannan yana cikin tafin Allah la kai sharh usul itiqadi ahli sunnati wal jamaa wa qala muhammad ibn sirin malan dan sirin yake cewa kanu yaquluna ma dama alal athari fa huwa alal tariq matakar mutun nan akan hadisi yana aiki da hadisi to yana nan akan hanya madaidaiciya wa qala sufyan ats-tsauri rahimahullahu ta'ala al bid'atu ahabbu ila iblis min al ma'asiy bid'a iblis ya fi san bid'a fiye da sabo saboda al ma'asiyatu yutabu minha ita bid'a mai yin ta ko san da yake yi yana jin damuwa a ransa inda yana da imani yana jin cewa bai kyauta ba kuma yana so ya tuba amma dan bid'a fa wal bid'atu la yutabu minha amma dan bid'a shi ba gani yake addini har ma kira mutane yake a zo ai za a samu lada. Wa qala Abdullah ibn al-Mubarak liyakun alladhi ta'tamidu alayhi al-athar, kai kokari ya zama madogararka hadisi. Wa khudh min ar-ra'yi ma yufassiru lakal haditha, shi ko ra'ayi wato maganar mutane malamai, to kai ruko da wanda za ta fassara hadisin ne kawai. Wa qala al-Imam ash-Shafi'i rahimahullah, al-Imam Muhammad ibn Idris ash-Shafi'i yana cewa kullu mas'alatin takallamtu fiha bi khilafi as-sunna fa ana raji'un anha fi hayati wa ba'da mamati, duk abinda na fada ya saba wa sunna to ku sani na tashi daga wannan magana, ina raye ko na mutu, ko ba ku taba jin na batta ba to ku san na batta. Wannan ya cikin dafin al-Khatib mai suna al-Faqih wal-Mutafaqqih. Wa an ar-Rabi' ibn Sulaiman, Ar-Rabi ibn Sulaiman ɗaya daga cikin ɗaliban al-Imam Shafi'i, aka ba da labari aka ce yana da wahalar fahimta, ba yi da saurin ganiya, sai dai naci ya zauna gaban Shafi'i fiye da shekara 20, sun yi tafiye-tafiye tare, sun je sun kawo. Wata ranar Shafi'i ya koya mai karatu, ya koya mai karatu, ya kasa ganewa. Shafi'i ya numfasa ya ce, ya Rabi'u, ka ce kai Rabi'u, inda zan iya in ɓara kanka gida biyu, in ɗebi karatu in zuba in zuba in zuba, sannan in mai da kan rufe cewa da na yi maka. Shi ɗalibin bai gudu ba ya ce na kasa ganewa na gudu, shi kuma malamin bai ƙosa da shi ya ce kai wannan ɗalibin ba yi da fahimta ba. Haka suka zauna suka yi ta maneji da junansu, kuma Allah ya sa ya samu abin da ya samu, kuma har ya zama daga cikin manyan magadan Imam Shafi'i, Ar-Rabi' ibn Sulaiman al-Mu'adhdhin kenan, Allah ya gafarta mishi. Yace rawa Shafi'i yawman hadithan, jama mu ji wannan magana tana da ban sha'awa. Wannan ranar Shafi'i yana ga wani a majalisin sai yace haddathana fulan qala haddathana fulan an fulanin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kaza 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 kaza, sai wani mutum yace fa qala lahu rajulun ata'khudhu bi hadha ya aba abdullah, ya algata malam yanzu kai sai kai aiki da wannan hadisin. Fa qala Shafi yace mata ma rawaitu an rasulillahi sallallahu alaihi wasallama hadisan sahihan falam akhudh bihi fa ushhidukum anna aqli kad dhahaba, yace kai ka famun baki, to kowa ma yaji ba kai kare ba, dare da kuka ji labari ko kuka ga cewa na ce ga hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya inganta, kuma kuka ga ni Shafi'i na ki aiki da shi, to ku sani na haukace ni ba ni da hankali, sai da wanau kenan go, duk wanda zaka ji na ga hadisi kada aiki da shi, to wannan mahaukaci ne kawai, mahaukaci ne ba shi da hankali sam. Wata rana kuma aka mishi da wannan magana, sai yake ce musu kun gani da janjami ne ko kun gani da cross, an gaya muku ni pastor ne a coci da zan ki aiki da hadisi, wato ma baya cikin tunaninsu a karanta hadisi su aiki da shi. Wa an nuhin aljanib, daga malam Nuhu na masallacin Juma'a, ko kuma malam Nuhu wanda ya hada dukkanin sharri, wannan malami ne amma mai hadisan ƙarya, Allah ya gafarta mai, ya daga cikin mashahuran masu hadisan ƙarya, ɗalibin Abu Hanifa ne, alƙali ne kuma, amma irin malamai ne masu wa'azin tirmi, ka san malamin wa'azin tirmi har yanzu haka su, duk abin da ya zo bakin su kawai za su kararmo su faɗa da hadisai matattu da na ƙarya da mauquza da mutaraddiya da labarin da suka ji a tashin mota da wanda suka ji an ce ka ce da wanda aka faɗa da kan magori da wanda ba a san asalin shi ba, duka za su karkamo su dai fatan su dai zuciyar mutane ta yi laushi, fatan su kawai kenan. Wai sai ya kirkiro hadisai na falalar surori kowace sura bayan sura, kamar da Ramu Hurmuz ya ba da labari a cikin al-Muhaddith al-Fasil bayna ar-rawi wal wa'i, farko littafi musallal hadith ko yace qultu li abi hanifa rahimahullah ma taqulu fi ma hadatha an-nas min al-kalami fil a'radi wal ajsari, Allah shi gafarta malam, meye magana ka game da abin da yanzu ake fada ake tattaunawa akan cewa halittar dan adam akwai ajsam akwai a'rad, haka ce jismu wato shine duk abin da yake da tabbas a jikin dan adam, haka ce a'radu sune siffofi waɗanda ba su da tabbas, su suke ce ma a'rad al-awsaf, kamar zani idan aka ce misali fushi, farin ciki, tunani, damuwa, gajiya, to wannan duka a'rad ne, dan ba a iya cewa ina suke, inda za a yi gunduwa gunduwa da mutum ba za a ga inda suke ba, amma aka ce misali hanta, saifa, huhu, hanji, al'aura, ido, kaga duk akwai su ana ganin su, to wannan sune ajisamu. Mutane suka ɗauko suka fara tattauna wannan matsalolin ƙarƙashinsu suka ƙirƙiro bid'o'i iri daban-daban. Shi ne aka wa malamin tambaya a kai, sai yace maqalatul falasifa, ai wannan magana malaman falsafa ne, sai Aristotle da su Socrates da makamantansu. Alayka bil athari, kai dai rike hadisi, wa dariqatis salafi, da tabarkin magabata, wa iyyaka a hirdinka, wa kullu muhdatha, da duk bid'a, fa innaha bid'a. Wa qala al imam malik ibn anas, imam malik da ma shi yana cikin wanda suka shahara mazhabin shi, baya sassauci wa bid'a. Ko makarantar shi kaje kai tambaya, ya fahimci kana da wani sagi ko ka taba jin magana ɗan bid'a, sai sa a kore ka, kuma ya cewa ɗan hizbar shi da ɗan agajin shi ka ƙara barin wannan ya shigo makarantar nan, ba ruwan shi da kai. Yace as-sunnatu safinatu Nuh, sunna da ka ganta kamar jirgin ruwa annabi Nuhu ne. Da Allah yace qulna hamil fiha min kullin zawjain ithnain wa ahlaka illa man sabaka alaihi alqawlu wa man amana wa ma amana ma'ahu illa qalil. Duk wanda bai hawo ba, ai bai tsira ba, da yace wa dan shi ya bunayyar kan ma'ana, ce zo ka hawo, ce a'a, sa'awi ila jabalin ya asimuni min alma, qala la asima al-yawma min adhabillahi illa man rahim. Babu wanda zai tsira to sai ya bi sunna, shine ma'ana abu. Man rakibaha naja, inda ka hauto ka tsira. Wa man takhallafa anha gariqa, duk wanda yake kuma to irin na dan gida annabi Nuhu nan, fa hala bainahum al-mawju wa kana min al-mughraqin, ka shiga cikin kumfar tekun ruwan dufana ya tafi da kai, sai dai kuma gidan wuta jahannama. Allah ka dare mu. Wannan da ya cikin tafin miftahu al-janna fil ihtidai bis sunna na al-imam Suyuti, wa qala yace law kana al-kalamu ilman, da a ce ilmul kalam ilimi ne da gaske, da takallama fihi sahabatu wa tabi'una, da sahabbai da tabi'ai sun magana kan shi, kama takallamu fil ahkami, kamar da suke magana game da hukunce-hukunce, walakinahu batilun, yace amma ilimi ne na barna, yadullu ala batilin, yana nuni zuwa ga barna, kamar da ke cikin sharh sunna na Bagawi. Wa qala ibn al-majishun, Abdul Aziz ibn al-majishun, wani malami ne daga cikin malamai a Madina shi ma, qala yace samitu malikan rahimahullahu yaqulu man ibtada'a fil islam bid'a yaraha hasana, duk wanda ya kirkiro wata bid'a a cikin musulunci yana ganin kyakkyawa ce. Faqad za'ama anna muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana ar-risala, yana cewa ne annabi ya ci ha'inci sakon Allah. Subhanallah, wannan mugun tunani ne, mugun mawkifi ne mutum ya dauka kansa, kace ya kamata duk shekara a dinga tunawa da ranar haihuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ya kamata duk shekara a dinga bakin cikin da aka kashe Husaini, ya kamata duk juma'a a dinga yi wata sallah ta musamman, ko a dinga taro ana yin wani salati na musamman, ya kamata ai kaza, to kana cewa ne annabi ya bar wani abu. Ya anna Allah ya kudu, dan Allah ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum, Allah ya ce na cika. Fama lam yakun yawma idin dinan fala yakun al-yawma dinan, duk abin da a wannan lokacin ba addini bane, yanzu bai da ya zama addini. Qala al-imam Ahmad ibn Hanbal, imam ahli sunnah wal jamaa, yace usulus sunna indana, a cikin farkon littafin shi na as-sunna kenan, da kuma cikin lalaka yace mu agun mu sunna shine at-tamassuku bima kana alaihi ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, ruko da abinda sahabbai suke akai, waliktida'u bihim, da koyi da su, wa tarkul bid'a, da barin bid'o'i, kullu bid'atin fa hiya dalala. Wa al-hasan al-basri rahimahullahu qala al-imam al-hasan ibn abi al-hasan al-basri yace law anna rajulan adraka as-salaf al-awwala thumma bu'itha al-yawma ma arafa min al-islam shay'a. Subhanallah. Al-Hasan al-Basri fa ya da cikin sahabbai ma dudin gaske, ya da cikin sahabbai sama da 60, amma kuma akwai sahabbai da aka yi mamakin yadda bai haddasu ba. Akwai Samura da yake taqiqul qawl shine ya gamu da shi, akwai Sayyidina Ali dan Abu Talib radiyallahu anhu, shi kuma sabani suka yi na shi ya baro Kufa za shi Madina, Ali kuma ya baro Madina ya tawo Kufa, haka Abu Huraira, waɗannan kuma duk bai gansu bisa magana mafi inganci, amma ya ga sahabbai sama da 60. Shi ne ma Ibn Mas'ud yake ce mashi, kai inda annabi ya ganka da kana cikin manyan sahabbai, saboda irin yadda yake da riko da sunna. Ya ce to shi in mutum ya rayu cikin sahabbai, ma'ana su ma tabi'ai salaf suke cewa sahabbai, ce da mutum ya rayu cikinsu, yanzu kuma ya zo ya ga yadda ake, ce wallahi da sai ya ce yanzu ba musulunci ake. Subhanallah, a zamaninsu kenan fa jama'a. Ina kuma ga yanzu Anas dan Malik wata rana ya koma Madina daga ƙasar Iraki, yaje aka ce alagatu malam me kake gani game da sunna da nake di Madina fa wanda na daga cikin usuluddin a wajen kafa fiqhu akwai amalu ahlil Madina a malikiya amma ana ce kuma Madina aka ce me kake ganin man zai ce ai ina ganin ku duk ku rabu da sunna gabaki daya babu abin da ya saura yace daidai koda daidai ta sahu ba ku iya sahu yace sahu ba ku iya kiran sallah ba ku iya ba kun bar na sunna Anas sai ta kuka yana cewa mun shiga uku mun lalace saboda Anas ya dade a duniya shekara daya suka mutu da wannan Hassan al-Basri shekara ta 100 da afwan shekara ta 104 shiyar su Anas Hassan al-Basri kuma 110 bisa magana fi inganci 103 Anas 104 ne inda ta haƙiƙa farkon 104 ko ƙarshen 103 wallahu a'lam yace wa wada'a yadahu ala khaddihi thumma qala sannan yasa hannunsa yayi tagumi dai haka yace illa hadhihi salam yace wallahi in banda sallar ita kadai ta rage kuna yi ana yin sallah biyar ko ina ko ko nan ka tsaya ba fa sallah biyar ba ko lokacin corona an fasa ita kadai ta rage a cikin shahirin din dama annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa tun qadu ural islami urwatan urwatan musulunci kamar wani jinka ne da aka daure aka daure aka daure aka ta daura kara da kara ice da ice aka daura jinkarsa to ana nan za a samu mutane suna ta warwarewa suna ta warwarewa suna ta warware wa annabi yace wanda za a fara warwarewa shine hukunci da litafin Allah ya zama shine dastur ya zama shine constitution din mu wannan ya dade da barin shi ko yace na ƙarshe kuma wanda da an warware shi musulunci sai dai kuma labari shine sallah dan da aka ba sallah to an kai ƙarshe kuma ke kaga har yanzu alhamdulillah da saura inda har yanzu ana sallah ana salati ana azumi za a zo lokacin da duk ba a yin waɗannan manzo Allah yace za a yi wasu musulmai waɗanda ba su san komai ba in banda tarihin cewa ai iyayensu da kakanninsu suna yin wata ibada sallah da wata ibada azumi suna zuwa wani gari ana aikin haji aka tambaye Huzaifa aka ce me suka sani yace abinda suka sani kawai cewa Allah ɗaya ne shi kadai suka sani kuma a lokacin ma su ne mutanen kirki Allah shi kyauta yace amma wallahi ma zalika liman asha fi hadhihi an-nakra wa lam yadrik hadha as-salafa as-saliha yace na rantsi da Allah wannan abin me zai faru ga wanda ya rayu kenan a cikin wannan irin mummunan yanayi shi kuma bai riski salaf ba wani riski salaf yana da abin da zai sani wanda zai auna ya gane daidai da kuskure to wanda bai riske su ba fa sai yan bid'a ya riska fara'a mubtadi'an yad'u ila bid'ati sai dai ga dan bid'a yana kira zuwa ga bid'a shi wara'a sahiba dunya yad'u ila dunyahu ya ga mai neman duniya na kira zuwa ga duniyar shi fa ismatullahi min zalika fa asamahu Allah min zalika amma yayi sa'a Allah ya tsare shi daga wannan barnan waje ala qalbahu qalbuhu yahinnu ila zalika salafis salih zuciyar shi tana son wadancan salaf din yasalu an sabilihi yana tambayan malamai ina tafarkin salaf wato yana neman ilimi na salaf wayaqtassu bi atharihim yana bibiyan yana neman labarin da zai bibiya na tafarkin su wayattabi'u sabilahum yana bin tafarkin su liyu'uda ajran aziman liyu'awwada ajran aziman ne wannan wannan za a bashi da yu'awwada ajran aziman ce wallahi wannan za a bashi lada mai yawa wato mu dinnan mutanen baya idan muka nemi tafarkin salaf za mu samu lada sosai za ka mai riko da shi yace fa kadhalika kun ga irin wannan abin na faɗa fa kunu insha Allah ku yi kokari ku zama haka wato duk yadda ake ci kaga baka ga salaf ba baka ga sahabi baka ga tabi'i baka tabi'i tabi ina ba ba wanda kaga ni illa yan bid'a da masoya zuciya da yan duniya amma Allah ya ce mace ka kana neman ina ne ake bin tafarkin salaf kai ma ka bi to wannan shine kadai tafarki mai kyau yanzu وما أجمل وأروع قول الإمام العامل الزاهد العابد الإمام الجليل الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى الإمام الفضيل ينا دبما ما يكيش كلمة من مسلم شدما زاهدين مجاب الدعوة دا تم با مالمين يكون متوم كريكي با أنتي ما واتو يا أدب متانا نغرون سيدا ساتا وترانا يجيدي ساتا كمي دمال الباني نام يكي بدا الله يغفر تامي yace ko iskanci zakai ka tabbatar kai karatu ce dan mutanen sai a ce gwamnati yana neman ku a buga a jarida kai baka sani ba tunda baka iya tada baki ba ma'ana ko zaka zama dan daba ko dan kalare ko dan sara suka ko dan ne to ka iya tada baki, ka iya arabiya, ka iya boko. Randa babanka ya mutu zaka iya mai addu'a, zaka iya mai sallah. Randa kuma gwamnati yake neman ku zaka iya sani. Ku fudan dan iyali ya dan yin karatun shi amma ba ruwan shi baya bin Allah. To yaje zai sata a wani gida ko kuma a wata riwaya yaje yayi sata ya dawo yana jira ya samu wani chance ya kara yin wata sata. Sai ya ji wani masallaci cikin dare yana sallah yana kanta alqur'ani yana karanta alam ya'ni lil ladzina amanu an taksha qulubuhum bima dhikrillahi wa ma nazala minal haqq wai ashe lokaci bai yi ga duk wanda yace shi mu'mini ne lokaci bai yi ba zuciyar shi ta zama tayi laushi ta ji tsoron Allah in yaji an ambaci Allah da abin da ya sauka na gaskiya da yaji wannan kawai sai Allah ya sa mishi imani da tadabburi kawai sai yace laqad ana wallahi lokaci yayi sai ya fasa haura katangan nan kawai ya tuba ya ta kuka yana tafiya ma yana jin wasu matafiya suna cewa bari mu sori mu wuce nan wajen kafin matsiyacin barawon nan ya fito suna maganar shi kenan kisa hawadan nan bani din da yana da muhimmanci a dinga musu wazi za su iya tuba shikenan Fulilu daga nan yaje nan malamai yace shi ga abin da yake yana so ya tuba suka ce to ka tafi makka kaje can garin sa annabi kaje ka tuba sai kuma makka yayi mujawara ya launa yayi karatu ya tuba yayi ta zikiri yana ambatan Allah yana istighfari yana neman gafara Allah ya bashi kuma ilimi da daukaka ya zama kuma ɗaya daga cikin waliyan Allah saboda mujabud da'awa ne dan shine yake cewa ittabi turqal huda wala yadurraka qillatus salikin ka bi ta farkin shari'a karka damu da karancin masu bin ta farkin ya da gaskiya abin da yake damu mu galibi muga cewa abin da muke ba mu da yawa ce idan jiba irin karatun da muke anan din nan da irin waɗannan majalisu jiba yau mu idan da nan gidan kallon kwala ne da sai ya rasa inda za a tsaya inda ce kuma ana raba wasu kudi ne sai ya rasa inda za a samu mutane in ka je yanzu ka duba akan social media YouTube ne Facebook ne wane ne sai kaga wata waka ta wata shedani yayin yarinya sai kaga an ce 2 million viewers mutum miliyan 2 sun kalla sai ka duba karatun wani mashhurin malami a kasar Makka sai kaga an ce 15 viewers kuma an saka shi shekara 7 karatun shi kuma wannan nata makadain an saka shi sai kaga an ce 16 hours da saka shi akan Facebook saboda yawa din nan al'umma shedan ta fiyawa akan al'umma kirki idan ka je Makka jama'a duk wanda ya taba Makka zai shamma baki zaka ji labarin wani hanshakin malami da ake tarihin sa yana zaune yana karatu a harami sai kaga mutum shida suna zaune a gaban shi mutum shida amma gidan kallon kwallo gidan kallon rawa yana cike da mutane to wannan ita ce tafarkin gaskiya haka dama yake kaga tsamanin wai za a cika din nan an cika din nan ka ji tsoro ka tsoraci wannan cikan hala ba gaskiya yake so da haka yace karka damu da karancin masu bi karka damu da karancin an ce ai sadaka karancin masu bayarwa kai dai ka bayar wa iyyaka wa tarku dalala wa turuqa dalala karka bi hanyar bata wala tagtar bi kasratil halikin karka rudu da yawan masu bin wannan hanya ina ana zanga zanga ko ana wani maukibi na yan bid'a jiba yawan su karka damu da yawan su wa qala abdullahi ibn umar radiyallahu anhuma liman sa'alahu an mas'ala wa qala la wata ran abdullahi dan umar wani ya tambaye shi game da wata mas'ala sai ya ce mishi inna abaka naha anha an tambaye shi ne cewa alga ta malam wani irin aikin haji ya kamata in yi yace aikin haji kaje kai tamattu shi annabi ya ce yi to amma kuma babanka yana cewa kar ya tamattu sai ce a amru rasulullahi sallallahu alaihi wasallama a haqu an yuttaba aw amr abi to babana za abu ko annabi babana Allah yayi kuma ko annabi fakana radiyallahu anhu min ashaddi sahabati inkara lil bid'a abdullahi dan umar ya kasance mafi tsananin mutane a cikin sahabbai wajen inkarin bid'o'i wa tiba'a lis sunna da bin sunna faqad sami'a rajulan atasa ya taba jin wani yayi atishawa faqala alhamdulillahi was salatu was salamu ala rasulillah dai kuma yayi alhamdulillahi kare din sai ya kara da salati faqala lahu ibn umara ibn umar yake ce mishi ma hakaza allamana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ce ba haka annabi ya koyar ba bal qul kai dai kace idza atasa ahadukum wal qala annabi ya ce ne idza atasa ahadukum falyahmidillah in ka cewa ka ce alhamdulillah walam yaqul wa yusalli ala rasulillah yanzu ne aka yi maka tambaya alga ta mala ina hukuncin wanda ya ci shawa da yazo yin alhamdulillah sai ya ƙara da salati in ka ce ba kiyo me za a ce maka makiyin annabi za a ce shikenan sai kiyama ta kusa tashi inna lillahi wa inna a fara raddi ce kun ji su ko dama mun ce muku makiya maiki ne yanzu salatin ne mummunan abu to akwai wani matsiyaci da yace ya tuhumi Ibnu Umar da kin annabi to kaji fatawashi yace annabi dai ba haka ya koyar ba zamu saki sauraron anan sai mun hada darasi na gaba wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka allahumma wa atubu ilayka wa assalamu alaykum wa rahmatullah.